exclusive from abokimusic.com.
Is the Dasky Ovista on the beats?
We start to find a mama ji, I get to find a mama ji. And I say she got that ji, and you come with me, push up me, shy.
Gagaji, ya san baki matiki, your boyfriend karaman alhaki, ti sarki, saki, ga kofi, ki sha mamaki, ga sauti, yana mata daddy, ga shoki, kama,
transformer,
one show,
million goma,
one hit,
da bata doha,
ya bata naira,
da bata dola,
ti, seba, 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 bati,
seba, 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 bati,
mana basi shi kuma baba shi,
mana basi shi kuma baba shi.
Seba 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 bati,
seba 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 bati,
mana ta basi shi harga bati. Haba Fatima ce,
Fatima ce,
Salamat ce,
Salamat ce,
Koko Hafsa ta ce,
Koko Hafsa ta ce,
Kosa Aisha ne,
Kosa Aisha ne,
Fatima ce, Salamat ce, Koko Hafsa ta ce. To ga miliyan biyar ku je ku saka
anti gidi. Tana jiki, gidan buki, ana kiɗi, ya bi jiki kuma ya ji jiki, ti, ni kuma ina jiki.
One show,
million goma,
one hit,
da bata doha,
ya bata naira,
da bata dola.
Ti, seba 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 bati,
seba 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 bati,
mana basi shi kuma baba shi,
mana basi shi kuma baba shi.
Seba 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 bati,
seba seba seba.